Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya babul idain, baban idi guda biyu, sallar idi guda biyu kenan. An Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, amsar ga Abdullah ibn Umar Allah ya rada shi, kala yake cewa kana Nabi sallallahu alaihi wa sallam, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasancewa Abubakar wa Umar da Abubakar da Umar yusalluna al-idain, suna sallar idi guda biyu, qabla al-khutbati kafin khutba. Ina yin sallar idi kafin khutba, wannan shine sunna ta sallar idi, a gabatar da sallolin da gabanin su a khutba sabanin sallar juma'a. Anil Bara ibn Azib radiyallahu anhu kale yake cewa hadaban annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana khutba yawmul adha, ranan layya, ba'da salati, bayan sallah. Fa kale sai yake cewa man salla salatana, wanda yayi sallah irin sallah ta mu, wana saka nusuka na yayi ibada irin tamu, yanka irin tamu, faqada asaban nusuka, hakika ya dace da layya. Wa man nasaka qabla salati, wanda yayi yanka kahin sallah, fala nusuka lahu, babu layya gare shi. Faqala Abu Burda ibn Niyar, Abu Burda ibn Niyar yace khalul Bara ibn Azib, dan uwan ma'aihiyar Bara ibn Azib ne. Ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah, inni nasabtu shati, ni na yanka karamar dabba ta qabla salati kahin sallah, tun kahin mutawatin da sahinan yanka ta cikin rishin sani. Wa arabtu anna al-yawma yawma akalin wa shurbin, na san cewa wunin yau wuni ne na ci da sha. Wa ahabatu an takuna shati awwal ma yuzbahu fi baiti, sai na so ta kasance karamar dabba ta ita ce farkon abin da za a yanka a cikin gidana. Fa zabahatu shati, sai na yanka dabba ta. Wa tagaddaitu, na karya da ita. Qabla an ati salata, kafin in zo sallah. Kala sai annabi ya ce mishi shatuka shatu lahamin, karamar dabba ka dabban nama ce kawai, ba layya ba. Kala ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah, fa inda inda na anakan, a wajen ma ko wata yal kasganya, la na jaza a miturnan naci, bata yi da kai layya ba. Ma'ana hi a habbu ilaina min shataini, ita na hiso sama da dabba guda biyu. A fatu jizi an ni ta wadatar gami da rigare ni, in yanka ta tunda wacce ba ta yi ba. Kala na'am, ya ce iwalan ta jizi an ahadin ba duka, ba ta wadatar ga wani ba, bata isarwa ga wani bayan ka. Ma'ana dan ya yanka wacce ta farko bisa rishin sani, an ba shi damar ya yanka wadda bata isa ba a madadin layyar shi, amma wani wanda ya sani daga bayan shi ba za ta yi ba. Hani jin dubbin Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu kale yake cewa salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman nahari, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla ranan layya, summa khadaba, sannan khuduba, summa zabaha, sannan yayi yanka. Wa kale yake cewa man zabaha qabla an yusalli, duk wanda yayi yanka kafin yayi salla, fali yazbaha ukhra makanaha, yanka wata madadin ta a gurbin ta. Wa man lam yazbaha, wanda bai yayi yanka ba, fali yazbaha bismillah, yayi yanka da sunan Allah. An Jabir radiyallahu anhu kale yake cewa shahidtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata yawmal idi, ma'ana shahidtu salata yawmal idi, na halarci sallah ranar idi ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa bada'a bi salati qabla al-khutba, sai ya fara da sallah kafin khutba. Bila azanin wala iqama, ba tare da kiran sallah ba, ba tare da iqama ba. Summa qama mutawakkian ala Bilal, sannan sai ya tashi yana miki shingido akan Bilal. Fa amara bi taqwallahi, yayi umarni da aji tsoron Allah cikin khutba. Wa hassa ala da'atihi, yazabras akan biyayyar Allah. Wa wa'aza an-nasa, ma mutane wa'azi, wa zakkarahum, ya hadakar da su. Summa mada, sanna annabi ya shude sallallahu alaihi wasallam hata atan nisa, sai da je wajen mata dan suna can daga baya. Fa wa'aza hunna, ya musu wa'azi, wa zakkarahunna, ya tunatar da su. Fa qala, sai ya ce ya ma'asharan nisa, ya ku taron mata, tasaddaqna, ku rika sadaka. Fa inna kunna aksaru hadabi jahannam, ku kun fi mafi yawaicin iccen jahannam. Fa qamat imra'atun min siddatin nisa, wata mace ta tashi daga tsakiyar mata. Safa al-khaddain, wadda kurkukin ta da wannan da kafsi da kuraje kanana a huskarta. Fa qala, sai ta ce lima ya Rasulullah, me yasa ya ma'aikin Allah? Fa qala, sai ya ce wannan daga cikin inda malamai suke istinbadi, shine hujja da dalili akan cewa sanya niqabi ga mace ba wajibi bane. Kace safa al-khaddain, inda tana da niqabi, ya za a ganta da wannan hukuncin ta da wannan abu da kuraje? Fa qala, sai ce li anna kunna tuksirna shakata, saboda kuna yawan kai kuka. Wa takfurna al-ashira, kuna kahurce ma abokin zama. Qala, sai ce fa ja'alna yatasaddana, a wata ruwaya ta tambaya cewa muna kahurce ma Allah, sai ce takfurna al-ashira, kuna kahurce ma abun zama abokin zama shine miji mana kala sai ce faja anna yatasaddaqna min hulihinna sai suka fara suna sarka daga abun nan kin su kayan adan su ilqina fi sawi bila suna gefawa a cikin tufar bilal min aqrudihinna na dan kunnan su wa khawatimihinna da zoban da zoban su wanda ake sa a hannu dukkan su nan gurin annabi alayhi salatu wassalam abinda ya hada idan mutun ya duba dan matsakar hadisi inda ya zama na tabbatacce ne zai ga tabbatuwar abin da yake faruwa kaga yanzu a zamanin mu annabi ya ce fa inna kunna aksar hadab jahannam ko ne mafi yawaicin iccen wutar jahannama in kan lura da rayuwar mata sai kasance mafi galibi shine abin da yake kasancewa haka musamman in ka duba tsaye-tsaye da zuwa wajen bokaye da zuwa sihirce-sihirce kuma kahurci ne wanda mutun yana sallah yana azumi yana dukkan ibada yana karatun Qur'ani kuma yayi abin da zai shiga wuta har abada da shi da kahure da su dawama saboda kahurci ne ana ummi atiya nusaibal ansariya radiyallahu anha kala take cewa amarna ya umarce mu ta annin nabi tana nihin annabi sallallahu alaihi wasallam an nukhrijal fi idaini an nukhrijal awatiqa fil idaini mu hutar da ƴan mata cikin idi wazawatul khuduru da ma'abuta gidaje wanda tana cikin gidan mijinta wa amara al-huyada ya umarci mata masu haila an yi ta'zinna musallar musulmi su nisanci gurin sallah na musulmai a tahida su amma su koma hura inda ba gurin sallah ba wa fi lafzin a wani lafazi yace kunna nu umar mun kasance ana umartan mu an na kharuja yawmal idi mutara na idi hatta yukhrija al-bikra min khidriha hatta nukhrija al-bikra min khidriha sai mun huddo da budurwa daga cikin gidanta wa hatta nukhrija al-huyada sai mun huddo da mata masu haila fa kunna khalfan nasu su kasance bayan mutane ba dan su yi sallah ba tunda abu ne wanda sai shekara yake zama in yazo tana cikin al'ada ta katte wannan asara sai a tahida ita hiri ta tsaya can bayan in za a yi sallah fa yukabbirna bi takbirihim su rika kabbara da kabarbaran mutane in ana kabarbara na idi su rika yi su ma waye da una bi du'a ihim su rika addu'a da addu'a su addu'a musulmi in liman hudu ba yana addu'a su rika amin su ma kamar sun yi musharaka ne cikin addu'a yarjuna barakata zalika al-yawmi kuma su ma su kaunaci albarka wannan wuni wa tuhuratahu da kuma tsarkin wannan wuni wannan shine hadisan al-idain sai babu na gaba babu salatul kusufi babu na sallar kusufi kisfewa rana ko ta wata hadisi na 153 an Aisha radiyallahu anha anna shamsa cewa rana khasafat ta kisfe ala ahad rasulullah sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam fa ba'asa munadiyan yunadi sai ya tura mai shela yayi shela anna as-salatu jami'a cewa kira da cewa sallah ta hadu fajtama'u sai suka hadu sanda ba kiran sallah madadin shi ake cewa as-salatu jami'a wa taqaddama ya wuce gaba fa kabbara yayi kabbara wa salla arba raka'atin yayi raka'o'i guda hudu fi raka'ataini cikin raka'a biyu wa arba sajadatin da sujada guda hudu kamar da muka san sallar kusufi ana abi mas'ud uqbata ibn amr al-ansari al-badri radiyallahu anhu kale yake cewa nan ana ce mishi al-badri ba dan ya je yakin badar ba dan dai masaukin shi yana kusa da badar wancan wanda ya wuce ba قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كيتا ان الشمس والقمر لله رانا ده وتا ايتان من ايات الله ايوي ني غدا بي daga cikin ayoyin Allah يخوف الله بهما عباده الله yake tsoratar da bayin shi da su wa innahuma la yankasifani limauti ahad min an-nas bas kishifewa saboda mutuwar wani daga cikin mutane wala li hayatihi ko dan saboda rayuwar shi ya fada haka ne dan saboda an yi katarin ranar dan shi Ibrahim ya rasulun aka samu kusufin wannan suke cewa rana ta kishife ne saboda rasuwar shi kamar yadda suke raya a jahiliya yace fa iza ra'aytu minha shay'an idan kuka ga wani abu daga ciki kusufi na rana ko na wata fasallu ku yi sallah wa du'a ku roki Allah hatta yankashifa ma bikum hasa ya yayi abin da yake tare da ku kaga nan gurin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yayi umarni kawai fasallu wa du'a ku yi sallah ku roki Allah sallah ta kusufi yake ne kuma a roki Allah Allah ya yayi abin da yake tare da musulmi amma tabbatuwar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa uttu min hasu bada'atu al'umma shi sun koma jahiliya irin ta da yadda ake in aka yi kusufi can bahi ayi ta kada kade ayi ta waki madadin roƙon Allah ana Aisha radiyallahu anha kala take cewa khasafat ash-shamsu ala ahad rasulullah sallallahu alaihi wasallam rana ta kishi fi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa salla bin nasi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yayi sallah da mutane fa adala alqiyama ya tsawaita tsayuwa summa raka'a sannan ya ruku fa adala ruku'a ya tsawaita ruku'u summa qama sannan ya tashi fa adala alqiyama ya tsawaita tsayuwa wa huwa duna alqiyama alawwal bai kai tsayuwar ta farko ba summa raka'a sannan ya ruku fa adala ruku'a ya tsawaita ruku'u wa huwa duna ruku'u alawwal bai kai ruku'u na farko summa sajada sannan ya sujada fa adala sujuda ya tsawaita sujada summa fa'ala fi raka'ati al-ukhra misalan ma fa'ala fi raka'ati al-ula sannan ya aikata cikin raka'a guda irin abin da ya arka a ta farko sannan sarafa sannan ya tahiya shi an gama ma'ana wa qala tajallat ash-shamsu haqiqa rana ta yayi kishfe wa ta huta wa khadaba an-nasa yamma mutane hudu ba fahamidallahi wa asna alayhi ya gode ma Allah ya yabi Allah summa qala sannan sai ce inna ash-shamsa wal qamara ayatan min ayatillah lalle rana da wata ayoyi ne daga cikin manyan ayoyi na Allah la yan khasifanil kenan Allah yana yin haka ne dan saboda ma bayin shi wa'azi dan wadakar da bayan shi dan saboda wanda ya san girman rana da girman wata da yadda Allah ya halicin su sallumka duniyar wajen su nawa su ne mafi girman da su da samai da kasai su ne mafi girman halittun Allah to in ya zamana da wannan girman nasu ga sai Allah yana yadda ya ga dama da su to kuma ina ga wasu sauran halittu la yan khasifani li mauti ahadin wala li hayatihi basu kishifewa dan mutuwar wani ko dan rayuwar shi fa iza ra'aytum zalika idan kuka ga wannan fadullahi ku roki Allah wa kabbiru ku kabbara wa sallu ku salla wa tasaddaqu ku sadaqa summa qala sallan sai yace ya ummatu muhammad ya ku al'umma annabi muhammad wallahi ma min ahadin aghiru min allah ina rantsuwa da allah ba wanda yake allah kishi min an yazini abduhu a ce bawan shi yayi zina namiji au tazini a matahu ko a ce bai washe mace ta yi zina yahi kowa kishi allah madaukin sarki ya ummatu muhammad ya ku al'umma annabi muhammad wallahi law ta'lamuna ma a'lam wallahi da kun san abin da na sani la dahiktum qalilan da kun yi dariya kadan wala bakaitum kaseeran da kun yi kuka mai yawa wa fi lafzin a wani lafzin yace fasta kamala arba'a raka'atin ya cika raka'o'i guda hudu wa arba'a sujada na sujada guda hudu na gaba an abi musa al-ash'ari an amso daga abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu kala yake cewa khasafat ash-shamsu fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam rana ta kishi fi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam fa qama fazi'an ya tashi annabi sallallahu alaihi wasallam a hurgice yakhsha an takuna sa'a yana jin tsoro a ce kiyama ce ta tashi hatta atal masjida nan gurin dan hudda iskali da rikitarwa annabi sallallahu alaihi wasallam mun sani kamar da mun hadi da rasul al-bukhari ya san cewa tashin kiyama ba haka ba yake kasancewa babu alamun da ya fada asali shi da kanshi ne ma ya hadu wasu manya-manyan alamu tashin kiyama hutawar rana daga yammata da hutawar dabba da sauran manyan alamu da ya fada to yaya duka ba a gansa ba kuma za a ce har yana tsoron kiyama ce a ce ta tashi mai bada labari ne yake faɗa cewa yadda kaga yanayin shi kamar ka ce mai tsoron ina a ce kiyama ce za ta tashi ba wai shi bane annabin aran shi yake jin tsoron cewa kiyama ce dan ya san lokacin ta bai yi ba hatta atal masjid dan ya faɗo su alamun ta wanda basu zo ba har sai da ya zo masallaci fa qama yusalli bi atwal kiyama ya tashi yana sallah da mafi tsawon tsayuwa wa ruku'in da mafi tsawon ruku'u wa sujudin da mafi tsawon sujada ma ra'aitu yaf'alu fi salatin qaddu man taba ganin shi ya aikata irin su ba cikin sallah da dai summa qala sannan sai ce inna hazihi al-ayat lalli wannan ayoyi allati yursiluha Allahu ta'ala wanda Allah yake aiko su la takunu limauti adun wala li hayati basu kasance dan rayuwar wani ko dan mutuwar shi walakin Allah sai dai Allah yursiluha yana aiko su ne bi khawfi biha ibaduhu yana tsoratar da bayan shi fa iza ra'aytum minha shay'an idan kun ga wani abu daga ciki na kusufi rana ko na wata faffuzu ila zikrillah ko zabura zuwa ga zikirin Allah ita ce sallah wa du'a'ihi da addu'a wastighfarihi da istighfarin Allah babu salatul istisqa sallar roƙon ruwa an abdullah ibn zaid ibn asim al-mazini radiyallahu anhu kale yake cewa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam yastasqi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito yana roƙon ruwa fata wajaha ila al-qibla ya fuskanci al-qibla yad'u yana roƙon Allah wa hawwala rida'ahu ya juya mayahin shi summa salla raka'ataini sannan ya salla raka'a biyu jahara fihi ma bil qira'a ya bayyana karatu a cikin su fi lafzin a wani lafazi atal musalla ya je inda ake yin sallar idi hadisi na gaba an Anas ibn Malik radiyallahu anhu yace anna rajulan dakhala al-masjid yawm al-jumu'ah wani mutum ya shigo masallaci ranar juma'a min babin kanan haudarar qada a wani gida wanda yake wajen gidan biyan bashi daru kada gida ne na Umar wanda ya kasance aka saida shi bayan rasuwar Umar aka biya bashin shi to anan gurin a zamanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hudubar wannan aka yi wannan waki a wannan gidan babu shi a gurin ba na Umar ba kauhili ne an hade shi ma'ana daidai wajen tunda sai daga baya ne ma Umar ya gina shi ya zama gidan shi haike kiran shi da Darul Qada in bayan ba Annabi sallallahu alaihi wasallam amma gurin ake ne dan wani zai yi iskalin cewa to ya aka ce wajen Darul Qada inda a lokacin babu shi ma kwata kwata ni cewa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun ya khadubu sai dai mai bada labarin da yake a lokacin ya an yi Darul Qada kin yake kwatamce da shi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye yana khuduba fasta kabala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman wannan mutum ya fuskanci Annabi sallallahu alaihi wasallam a tsaye sun makale ce ya Rasulullah ya ma'aikin Allah halakatul amwal dukiyoyi sun halaka wan qada subul hanyoyi sun yanke fadullah saboda rishin ruwa ma'ana dan hori fadullah yugi suna karoki Allah ya kawo mana ruwan sama kala sai ce farafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannun shi sun makale ce Allahumma ajisna Allahumma ajisna Allahumma ajisna har su uku Allah ya kawo mana ruwan sama قال انس انا سيتي فوالله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع يتي والله اسمو بن مغنين ببن جلجيجي كو قرمين جلجيجي السحاب شيني ببن جلجيجي القزع شيني دان كانانن جلجيجي وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار سكانن مو كما د ببن دوتسن نا مدينه دا يكي تشي ما سلا باب وني جدا كوما باب وني داكي معناه بالله اتي شي يا كاري مو بن مغ جلجيجي قال سيتي fadala'at min wara'ihi sahaba annabi yana fadar haka sai gilgije ya fito daga wajen wannan dutsen na sala misal turusi kamar ganuwa falan mata wasadatu sama yayin da gilgijen nan yazo sama intasharat at-turusi yace rigayyaki intasharat sai gilgijen ya watsi summa amdara sannan ya zubo ruwan sama kala sai yace fala wallahi ina rantsuwa da Allah ma ra'ayna shamsu sabatan ko magarana ba har sati guda ana zuba ruwan nan kala yace summa dakhala rajulun sannan wani mutum ya shigo min zalikal babu daga wannan koha fil juma'atil muqbila aljuma'a ta gaba wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun ya khadubu nasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye yana mutane khuduba fasta qabalahu ya fuskance shi ma'ana mutunan ya fuskanci annabi sallallahu alaihi wasallam qa'iman a tsaye fa kala yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah halakatil amwal dukiyoyi sun halaka wan qada subulu hanyoyi sun yanke ma'ana saboda ruwa nan kuma saboda yawan ruwa fadullah yumsuka haka roki Allah ya tsaida mana ruwan nan yumsuka ha anna ya tsaida ruwan nan gare mu farafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannuwan shi sun makala sai yace allahumma hawalaina awala alaina ya Allah gehen mu ba a zuba shi a gehen mu ba a kan mu ba allahumma alal akam wa zirabi Allah ya zuba shi a manyan duwatsu da kananan duwatsu alakan manyan duwatsu wa zirabu kananan duwatsu wal budunul audiyati da cikin kwarirrika wa manabita shajar da mabubuga itace ya ganin hikima ta addu'ar annabi sallallahu alaihi ruwan sama rahama ne ba an ce ba ya Allah ka tsaida ruwan wannan ba ayin wannan addu'a muna da ladabi ne ga Allah sai dai a ce allahumma hawalaina wala alaina allahumma alal akam wa zirab wa kharajna namshi yace sai fa aqla at sai ruwan yayyanki wa kharajna namshi fi shamsi muka huto muna tahiyya cikin rana a cikin wannan juma'a qala sharik sharik yace fasalatu anas ibn malik sai nan tambaye anas dan malik marwacin hadisi a huwa ar-rajulul awwal wanda yayi wannan tambaya ayi addu'a shine mutunan na farko da ya roka ayi ruwan qala la adri yace ban sani ba qala al-musannif rahimahullah musannif rahimahullah ta'ala shine al-imam abdul gani al-maqdisi yace az-zibarabu az-jibalu sigar kananan duwatsu wala akam jam'u akamatin jam'i ne na akama daya ace akama jam'in ace al akam wahi ala rabiya shine can kololuwan wannan tudu wa dunal hadaba kuma bai kai dutsen da ake cewa al hadaba ba yace wa darul qada kuma daru umar ibn al-khattab radiyallahu anhu gidan umar dan khattab Allah ya rarrashi sum yad bi zalika li annaha bi'at fi qada'idaini an sama gidan wannan sunan saboda an saida shi wajen biyan bashin Umar bayan ya rasu nan ya
Allah
ya'idici ne duka yake kawo ta abubuwan ba madadin tunda an hudu haka mutum ya tsaya ya nazari ya ga menene ce ayyukan ayyukan a kowane lokaci a kowane zamani wanda zai suka yi shi wuta ya kare su ya kiyaye su a cikin wannan lokacin dai ba abin da muke ga kamar wannan sihirce sihirce da biyayyen boka yanda macen aure ya kai inda mace tana gidan mijinta tana lalata tana gidan mijinta macen armi tana gidan miji tana samari tana hira tana huta tana abin da ta ga dama duka abubuwa ne wanda suna daga cikin mahulukat din na wannan zamani abubuwan da suke halakarwa.